Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, Sarfil Hashin Gumel ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. A yau ranar Litinin 27 ga watan Yuni na shekarar 2022. Cikin shirin za a ji cewa hukumomi a jihar Niger na binciken wasu manyan sarakunan jihar biyu kan zargin hannu a rikice-rikicen kabilanci. Sai kuma shirin zauren matasa wanda Nasiru Adamu Hikaya shirya kuma zai gabatar. Daga nan za mu kawo muku sharhin jaridan Najeriya. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Wasu majiyoyin 'yan sanda sun faɗa cewa jami'an 'yan sanda biyu sun mutu, ɗaya kuma ya ji rauni a wani hari da aka kai ofishin 'yan sanda da ke arewa maso yammacin ƙasar Benin jiya Lahadi. A wasu jerin munanan har-har da 'yan bindiga suka kai a yankin da rikicin 'yan bindiga ya shafa a ƙasashe makwabtan ƙasar Burkina Faso da Niger. Wani jami'in ɗan sanda da ya nemi a sake sunansa ya ce wasu da ake zargin masu ikirarin jihadi ne suka zo ofishin 'yan sanda na Dasari da misalin ƙarfe 2 na safe, inda suka buɗe wuta suka kashe jami'ai biyu kafin daga bisani a kore su. Jami'in 'yan sandan ya shaida a kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa dakarun sun yi ƙoƙari, amma abin takaici an samu biyu sun mutu a cikin dakarunmu. Ya ƙara da cewa an kuma kashe 'yan ta'adda biyu tare da jikkata wasu da dama. Wata majiya ta bita 'yan sanda da ba a bayyana sunanta ba ta tabbatar da harin da kuma adadin waɗanda suka mutu. Dasari gari ne mai tazarar kilomita 600 daga arewa maso yammacin babban birnin ƙasar Benin, Kwatano, kusa da kan iyaka da Burkina Faso. 'Yan sandan Afirka ta Kudu na gudanar da bincike kan mutuwar akalla mutane 20 a wani gidan rawa da ke garin East London. Sai dai ba a san abin da ya yi sanadiyar mutuwar mutanen a safiyar jiya Lahadi ba. Rahotanni sun bayyana cewa matasan na halartar liyafa ne domin murnar kammala jarabawan makaranta ta ƙarshen hunturu. Jaridar Daily Dispatch ta ƙasar ta rawaito cewa gawarakin mutanen suna warwatsa kan tebura da kujeru ba tare da an samu alamun raunuka ba. Jami'an sun ce za a gudanar da binciken gawarakin cikin sauri. Mai kulab ɗin ya shaida wa gidan talabijin ɗin ƙasar ENCA cewa ya ji wurin ya cika da yawa, kuma wasu sun yi ƙoƙarin shiga ciki ƙarfi da ya ji. Ƙasar Rasha ta kaddamar da sabbin har-har na makami mai linzami jiya Lahadi kan manyan birane biyu na Ukraine, babban birnin ƙasar Kyiv da Kharkiv, a daidai lokacin da shugabannin ƙungiyar ƙasashe 7 daga manyan ƙasashen duniya masu bin tafarkin demokuraɗiyya suka gudanar da tattaunawa a Bavarian Alps don ƙayyade sabbin hanyoyi da za a mayar da Moscow saniyar ware. Magajin garin Kyiv Vitali Klitschko ya ce aƙalla gine-gine biyu ne aka kai hari, wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutum ɗaya, wasu huɗu kuma suka jikkata. Rasha ta ƙara ƙaimi wajen yin amfani da makami mai linzami, inda ta kai hari arewa maso yammacin Ukraine. An ji kuwar gargaɗi kan harin ta sama a birane da dama. Wannan yana ɗaya daga cikin dabbanci. Shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana harin na Rasha kan Kyiv yayin da ya bayyana a bikin buɗe taron G7 tare da shugaba Olaf Scholz na Jamus. Mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine shi ne babban abin da taron ƙolin ya mayar da hankali a kai. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya faɗa a ranar Asabar cewa zai halarci wani ɓangare na taron yau Litinin.
In an jima kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya kafin nan za mu leƙa Najeriya, inda hukumomin jihar Kogi ke binciken wasu manyan sarakunan gargajiya biyu kan zargin suna da hannu a rikice-rikicen ta'addanci a jihar. Wakilin Mustapha Nasiru Batsari na ɗauke da ƙarin bayani.
Gwamnatin jihar Kogin Najeriya ta ce tana gudanar da bincike akan wasu manyan sarakunan jihar guda biyu game da wani mummunan tashin hankali da ya yi sanadiyar mutuwar kimanin mutane 9 da kuma ƙona gidaje da dama a 'yan kwanakin da suka gabata a yankin karamar hukumar Basa da ke cikin jihar ta Kogi. Rahotanni dai sun nuna cewa manyan sarakunan guda biyu masu daraja ta ɗaya da suka hada da Alhaji Khalid Alibukar Sarkin Muzom da kuma Agumo Obasa wato Sarkin Basa Kumo Chief William KK dukkaninsu suna hannun hukumomi a jihar Kogin domin gudanar da bincike akan lamarin. Gwamnatin jihar Kogin dai ta ce yankin na Basa ya dade yana fama da tashin hankali da ya shafi kabilanci da kuma rikicin mallakar filaye a tsakanin 'yan kabilar Ibura da kuma Basa Kumo. Al'amarin da gwamnatin jihar Kogin ke ganin sarakunan na da rawar takawa wajen shawo kan wannan matsala, kamar yadda kwamishinan labarai na jihar Kogin Mr. Kensley Pango yayi karin bayani.
Reason why those traditional rulers were invited for interrogation from there, it is not to say that they were arrested.
Yace ba wai an kama su bane, an gayyace su ne domin su yi karin haske akan matsaloli da dama da za su taimaka wajen dorewar zaman lafiya a wannan yanki na karamar hukumar Basa.
In Basa local government area.
Commissioner Pango yace maganan nan da nike da kai gwamnati ta yi kokarin dawo da zaman lafiya a wannan yanki.
As I speak with you, the state government has been able to restore peace in the area.
Daya daga cikin sarakunan yankin da aka kona gidansa a sakamakon tashin hankalin da a yanzu haka yake zaman gudun hijira wato hakimin Muzom Alhaji Haruna Abubakar ya ce duk da suna gudun hijira a yanzu haka suna kokarin ganin an ba su belin babban basaraken nasu.
Mu dai muna kokari a samu beli, muna kai kuka ga hukuma, muna kuma addu'a, muna neman taimako ga Allah subhanahu wataala. Abin da kawai dai mun rasa gani.
Yanzu wani gari kake yanzu kana gudun hijira ne koko?
Eh to na yi gudun hijira saboda sun kone gidana a palace na inda nake zama an kone. Banda fada na kuma gidaje kusan 15 an kone a nan garin Mozu nake
ne. Garin Mozu, okay to.
To yanzu mutane yawancin yanzu sun gudun hijira, wasu zuwa Lokoja, wasu zuwa Kuton Karfe, wasu zuwa Umasha, gashi nan dai mun da muke.
Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Lokoja a Nigeria.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Ga Hafiz ya dawo da kashi na biyu na labaran duniya.
Shugabannin kungiyar kasashe bakwai masu karfin tattalin arziki a duniya sun gane a Bavarian Alp na kasar Jamus jiya Lahadi, inda suke neman nuna haɗin kai kan mamayar da shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya yi a Ukraine, yayin da suke tattauna hanyoyin yadda za a rage tasirin yakin kan hauhawar farashin abinci da makamashi a duniya. Shugaban Amurka Joe Biden da shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz sun gana gabanin tattaunawar a hukumance da ta hada da shugabannin kasashen Burtaniya da Faransa da Canada da Italiya da Japan da kuma tarayyar Turai. Scholz ya ce Jamus da Amurka za su yi aiki tare a kodayaushe idan ana batun tsaron Ukraine, kuma mun sake bayyana hakan. Scholz ya faɗa wa majalisar dokokin Jamus kwanan nan cewa dole ne taron ya aika ba wai kawai sakon cewa NATO da G7 kansa haɗe yake fiye da kowane lokaci, har ma cewa demokuraɗiyya ta duniya suna tsaye kan mulkin mallaka na Putin kamar yadda suke yi wajen yakar yunwa da fatara. A wani shirin nuna ƙarfin to gabanin taron kolin, Rasha ta kaddamar da sabbin hare-hare na makamai masu linzami jiya Lahadi kan manyan biranen Ukraine biyu a daidai lokacin da shugabannin G7 suke gudanar da tattaunawa domin sanin sabbin hanyoyin mayar da Moscow saniyar ware. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta faɗa jiya Lahadi cewa tana ƙara saka ido kan cututtuka masu yaduwa a yankunan da girgiza ƙasa ta afku a ƙasar Afghanistan, biyo bayan gargaɗin da hukumomin ƙasar suka yi cewa dubban waɗanda suka tsira na cikin haɗarin kamuwa da cututtuka. Jami'an Afghanistan sun bayar da rahoton cewa akalla mutane 1,150 ne suka mutu, sannan da dama suka jikata, kana dubban gidaje suka lalace ko suka rushe a girgizar ƙasa mai ƙarfi da ta faru a ranar Laraba da ta gabata. Wani sabon bincike da Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar jiya Lahadi ya nuna cewa akalla yara 150 suna cikin waɗanda suka mutu kuma kimanin yara 200 suka jikkata a girgizar kasar, inda aka ce 65 sun zama marayu ko kuma an bar su su kadai. Bala'in ya haifar da barna mafi yawa a lardunan Paktika da Khost da ke kudu maso gabashin Afghanistan, wasu yankuna mafi talauci da tsaunuka da ke kusa da iyakar Pakistan, waɗanda ba su da kayayyakin more rayuwa da za su iya jurewa bala'in. Jalhadi kakakin ma'aikatar lafiyar Afghanistan Sharafat Zaman ya ce mutane na tsananin bukata abinci da tsaftataccen ruwan sha.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a shakata da wannan faifan.
Radio dan gudu madanga zaki akaki
Allah ya dama zakodiya da
Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tasharmu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a duk lokacin da kuke so, za ku iya shafin mu na yanar gizo voahausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Zauren matasa. Masu sauraro, barkamu da dawowa sabon shirin Zauren matasa na VOA da ke taba abubuwan da ke cewa matasan tuwa kwariya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya hada da yaki da jahilci, shan miyagun kwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. Duk wanda ya zama mai kasala, to hakika ba zai tabuka abun kirki tsakanin tsararrakinsa matasa ba, kuma ba ma zai zama bawan damuna baturen rani ba. Shirin na ci gaba da kawo zantawa ce ta musamman da matasa a Maiyama jihar Kebbi da ke aikin noma. Zauren na tare da Nasiru Maiyama, Haddabi Musa mai kwamfuta, Nura Musa, Abdullahi Muhammad da Sa'idu Ibrahim.
Allah kuke kamar dai ciyawar
mana kira daga wani kudu Allah a san duba ko kuma a buɗa mana wani dan gidan mai nama na musamman wanda mu manoman shinka ai da sunan mu an kai shi na wani yanki namu wanda ka ga mun tu muna sanar mai ba zai kare mana ba insha Allah muna kada kokari da Allah da a kada duba korafin mu da Allah da a taimaka mana da yadda zamu kama samun mai cikin sauki ba tare da mun kama shane da bulake maki ko wani abu wanda zai kara mana tsaron rayuwa da yawa ba
Nasiru mai yama kwanaki ko in ce a baya can matsalar rashin tsaro bata shigo jihar Kebbi ba duk da ana fama da irin wannan a jihar Zamfara da jihar Niger da duka suke makwabtaka da nan jihar Kebbi shin yanzu manoma inda munan nan takan kama za su iya tafiya gonakin su ba fargabar cewa za su gamu da wasu da za su iya kawo musu cikas
gaskiya alhamdulillah bangaren tsaro ina iya ce maka bangaren da aka samu nan wannan matsalar tsaro gaskiya yanzu wannan abin illa yankin zuru da dankosa wannan yake muna musu addu'a har yanzu Allah ya ba kawo musu zaman lafiya a wannan gida kuma sauran jahohin Najeriya da baki daya a wai kuma ya kasa bane a har yanzu shina nan shina kokari dangana an samu saukin an kawo da matsalar tsaro a wannan bangaren wanda ke koyo shi suna da contact din waɗannan mutanen da ke wannan bangare na masu kula da harkar musamman ma ɗan jami'an tsaro na gwamnati da kuma na sa kai wato 'yan banga vigilanti su ma kan suna kokari a kai bisa ga ganin an samu tsaro wanda yake noma yanzu a waɗannan bangaren insha Allah babu wani hauki insha Allah musamman munin yankin namu na mai malo gamman wanda ke kwanakin baya na saba ma magana a kan wannan matsalolin na muwa da burin da Zamfara to alhamdulillahi yanzu wannan bangaren kuma wannan matsalar babu ta saboda vigilanti suna yawo suna sa kai ga wannan dajin wanda ke a wani bangare kuma na jihar Suru karamar hukumar likita Sulu ga gamman an samu wannan matsala amma alhamdulillah yanzu babu wani matsala na wannan dajukan wanda yake dajin ma yanzu an raba shi ga talakawa masu noman wurin dan kawar da abubuwan da ke hairin din bandit masu ɓuya a wannan wurin an sassare wannan an ba na kaji don su yi noma wannan wurin
a tabi mai computer inda muka duba irin abin da Nasiru mai yamai ke faɗa kamar wannan fargabar da ta faru a yankin Yauri inda aka shiga aka sace dalibai a wata makaranta wanda ya jawo matsaloli da jin tsoro da yawa mutanen ƙasa da yawa suna tunanin ai ma jihar Kebbi akwai dajin da ba za a iya shiga a yi noma ba
to gaskiya yanzu ga yadda muka duba hanyoyin yanka dajin muna sa ran sai dai koda akwai daji sai dai irin wajen saka ba san da a yankin zuru saboda sun yi kan iyaka da jihar Zamfara amma yan dena na waɗanda sauran local government da annan waɗanda yake suna kama daga Kebbi Central insha Allah su babu wani fargaba saboda tun lokacin da ake wannan tashin hankalin a nan manoma na nan na noman su na yaɗo amma yankin saka ba da kuma zuru da adan nan guda da karamar kuma mulki ta riba gaskiya su idan aka ce akwai dajin da ba za a iya noma ba wannan ba zai zo mana da mamaki ba yakin akwai kuma kira na wanda zan yi ga gwamnatin jihar Kebbi da yake mu ana raba taki gaskiya na manoma to amma akwai lokacin da za a mutum hudu biyar shida a ce buhu guda to wannan abin muna tambaya a kai dangance da mai girma gwamna don hawan nan korafi zai kai muna to takin da ake ba su a gama mutum uku hudu ga buhu guda to haka nan ne an ka ba sai a ganga hukumance kuku a akwai wasu na waɗanda idan takin ya zo suna sarrafa shi ko kuma a ce za su sai da shi ga wani hannu sai su yi mana da wannan karancin taki da muke fama da shi wanda za a gana kila ma wani za a ci da gidan wani da gidan wani buhu to kaga wannan a dan gaskiya akwai da yawa waɗanda ke fusata su gonan su ko buhu goma ko biyar ba zai amfani ba zai yi musu ba zai wadata shi su ba sai su ce a sun ban mu wani ya ce can ya biya gaban to gaskiya ina da korafi akan wannan a dan idan akwai inda wata badakala take akan wannan takin to gaskiya ya dace a yi gyaran ta saboda ta haka ne za mu yi magana wadda yake yi mu hukunta za su ji
Nura Musa duba mana wani noma ne da ana maganar in an cino jihar Kebbi a sauran ƙasa sai a riƙa tunanin noman shinkafa ne ake yi a jihar wasu kuma ma suna zargin a yi shinkafar ma lokacin ana sun mogata ne wato fasakwauri daga wasu ƙasashe a shigo da shinkafar ta wajajen Kamba da sauransu cin da gaske ana noman shinkafan a jihar Kebbi.
Assalamu alaikum. Wato kai magana da mahana dan dan dala mata in ce kadan. Wato idan ana magana shinkafa, shi maganan ma bakin boda mu da an kare boda ma an taimaka mana. Saboda rage bodan nan ta kan ba mu ba karamin tallafi yawa abin da muke noma dalaja ba. Saboda halin da ake ciki yanzu da a ce da kadan daga cikin wasu kasun ne inda aka sarrafa shinkafa wanda ake kawowa. In ka shigo suru ita suru kanta kadai, in ka tafi ka tashi wai garin nan a wai shin da hake aka noma shinkafa ga kokaka balle ka shiga irin su argungu in ka dauka da yake irin nan da kun kai magana akan rashin matsalar tsaro ta faruwa da binne yawo tabbas binne yawo ba karamin hasarar manoma mun ka samu ba saboda wannan yankin dai irin shinkafa da suke sarrafawa da su da yawala da tumaturi shi karan kai ne dai nake ga mu abu kada mu tuna ba mu labar da mun ci kare ana akwai wani aboki na da muka gama secondary school da shi wallahi daga lokacin da nace mun bayyana shi an ka tigira na ajin ya bani mamaki cikin garin binne yawo yake wai ni mamakin to shi yayi an kai sarrafawan da gida ai haka to daga karshe yake bani labarin to ai ba noman shinkafa kawai ba noman tumaturin da yake ma wannan abin ya sa ya samu kudin kudin da ba ya tsammani ba kin ga sashen ma bari mu to mu kara kan bar da wada da dai sauran da zama gata mun haɓaka irin yadda ya kamata to alhamdulillah kuma kin wannan abin na mun ka dawo muka kokarin cewa shi abin da sun ka fice na jama'a yana nan daga ba wallahi mun ka ta mun kai muske din nan mu yi tayi ba mu gajiya yau da gobe da gobe har yanzu mu duk kanmu ake kokarin muna ba da labari da ya kamata da yake kuma a dadi mai computer yayi magana akan irin sha'ani na takin zamani wanda ake kawowa ana cewa buhu ko buhu mutum da ko da ko wannan eh wannan gaskiya a kowannan kalubale da ni na dauce wallahi gona take wannan ajin din kuma ban yadda ta bangon take ba sai da baya sai na fahimci cewa ashe ba dan Allah wani lokaci tsakanin wamu take ejan wani lokaci aka ce ga abu an kawo saboda irin ne da nake ganin mai girma ce amma karamin hukumar kita mai mai yayi kokari akan wani takin zamani ga wannan lokacin hakikanin gaskiya abin ya bani mamaki sai zan yadda ya tsara daban amma yadda abin ya faru daban ga wannan lokacin ya nuna bai ji dadi ba irin kamar yadda mun ka to mun ka dan nuna mai rashin jin dadin mu da kuma irin abin da mun ka ga ya faru na ganin cewa tayaya za a yi wannan abin ya faru amma sayan manoma ga kokarin da suke su amma kuma ga abin da ka faruwa to wannan abin din gaskiya tube da matsala mai hakuri ta tsaya da mamu mun saba da abin mu duba da irin tankiyon da muka yi muna samun takin gida da zai so ruwa ga nan ba ga wanda ya kamata mu damu da shi ba kuma takin zaman da mu already muna da baro idan lokaci yayi masala ku ta shi mu mutse wannan abin din to kaga hakan ya haifar da cewa muna nan tsaye muna kokari ba mu tsaya ba ba mu gaje ba in lokacin bazara ya kama wa lokacin da babu noman da mana ba ta kama ba dan sarrafa mu kuma ka samu yan dubaru alhamdulillah gaskiya muna kokarin yadda muke kokari mu ga cewa mun taimaka mu kanmu da kanmu kuma muna fatan ga Allah gwamnati ta ƙara mana kokari akai irin himmomi da take ta ƙara mana yi ta gehen abu biyu takin zamani da man fetur in ya samu muna fatan Allah ubangiji ya ƙara musu ikon jin tausayin mu kuma ya ƙara musu ikon hankali da mu su jajirce gane da kamata su taimaka mana a kowane lokaci muka buƙaci taimako gare su
Abdullahi Muhammad yoyi kowace jiya tana da irin tsarin ta da irin abubuwan da ake nomawa ya jihar Kebbi take musamman ma yankin Miyama shin komai aka shuka yana fitowa kuma yana yabanya
eh gaskiya za a ce 99% na abubuwan da ake shukawa gaskiya a karamar hukumar Miyama idan aka shuka su na yi sai dai abubuwan da bamu cika noma ba inda gaskiya ana kiyota da san ba su yi za su kama kamar riɗi da sauransu gaskiya ba su yi a nan karamar hukumar mu amma idan aka kama shinkafa wake waken suya waye dawa gujiya duk gaskiya gida duk muna noma su sosai da sosai da yake ma mu nan gaskiya mafi akasari zan ce mu a nan karamar hukumar Miyama gaskiya dogaron mu mafi akasari gaskiya ga noman gida yake
nan zamu nade ta bar mashirin Nasura da Maili Kaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya
wassalamu alaikum
a gai da Nasiru yanzu kuma lokaci da Babangida Jibrin zai kama ni sharhin jaridan Najeriya
zan fara sharhin jaridan ne da jaridar da Vanguard daya daga cikin manyan labaran jaridar Vanguard na cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya gana da yan Najeriya da ke zaune a kasar Rwanda a ziyarar da ya kai birnin Kigali domin taron kungiyar Commonwealth na renon Ingila shugaban Buhari ya bayyana cewa Najeriya na matukar alfahari da 'ya'yanta da ke zaune a kasashen waje wanda suke gudanar da ayyuka na azo a gani don haka ya kira gare su da cigaba da dagewa wajen yada manufofi na kwarai na Najeriya a kasashen ƙetare tuni dai shugaba Buhari ya dawo Najeriya. Sai kuma jaridar Premium Times da ake bugawa ta yanar gizo, jaridar dai na cewa yanzu haka hukumar zabe ta kasa ta bayyana cewa ba za ta rufe rajistar masu zabe a ranar 30 ga wannan wata da muke ciki ba, kamar yadda ta yi alƙawari tun farko. Shugaban hukumar zaben Professor Muhammad Yakub dai ya bayyana cewa yanzu haka akwai umarni na kotun tarayya da ke Abuja na hana hukumar kawo ƙarshen sake rajistar masu zabe ranar 30 ga wannan wata da muke ciki. Sai kuma jaridar The Punch daya daga cikin manyan labaran tana cewa hukumar zabe a Najeriya ta fitar da jadawalin sunayen 'yan takarar majalisar dattijai na ƙasa. To sai dai kuma a cewar jaridar The Punch, hukumar zaben bata sanya sunan shugaban majalisar dattijan Najeriya Dr. Ahmed Lawal da kuma takwaransa na jihar Akwa Ibom, wato tsohon ministan yankin Niger Delta Senator Godson Akpabio, ba a cikin jerin sunayen 'yan takarar na zaben majalisar dattijai. Haka shi ma Alhaji Bashir Macina da ke kalubalantar shugaban majalisar dattijai a wannan takara, hukumar zaben bata sanya sunansa a cikin jerin sunayen 'yan takara daga jihar ta Yobe ba. Sunayen tsohon gwamnan jihar Yobe Senator Ibrahim Gaidan da kuma Muhammad Bomai su ne kadai 'yan takara guda biyu da hukumar zaben ta fitar daga jihar Yobe. Jam'iyyar APC dai tuni ta bayyana Dr. Ahmed Lawal a matsayin dan takaranta na wannan mukami na majalisar dattijai, sabanin ikrarin da Bashir Macina ke yi cewa shi ya lashe wancan zabe na fidda gwani. Sai kuma jaridar Daily Trust da daga cikin manyan labaran tana cewa yanzu haka gwamnatin jihar Zamfara ta bada umarni ga al'ummar da ke zaune a yankunan da rashin tsaro ya yi kamari da su fara samo makamai domin kare kansu. Wata sanarwa da kwamishinan yaɗa labarai a jihar Zamfara Ibrahim Dosara ya sanyawa hannu ya ce gwamnati ta amince al'ummar jihar da su mallaki bindigogi domin kare kansu, amma tare da bin hanyoyin da ya kamata na amincewar kwamishinan 'yan sanda a jihar domin bada lasisin mallakan makaman. Haka kuma gwamnati ta amince da sake ɗaukan wasu 'yan sa kai guda 200, lamarin da zai kai ga 'yan sa kai 500 kenan a kowace masarauta daga cikin masarautu 19 da ake da su a jihar ta Zamfara. Sai kuma jaridar The Guardian daya daga cikin manyan labaran tana cewa tsohon babban hafsan sojin ƙasar Najeriya General Kurburatai ya musanta rahotannin da aka bayar a jaridun Najeriya cewa hukumar ICPC ta gudanar da bincike a gidansa tare da gano tilin kuɗi da kuma wasu kayayyaki na alfarma. Baban Jibrin murya Amurka daga Najeriya.
A gaida baban gida Jibrin. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai amma a taƙaice.
Wasu majiyoyin 'yan sanda sun faɗa cewa jami'an 'yan sanda biyu sun mutu, ɗaya kuma ya ji rauni a wani hari da aka kai ofishin 'yan sanda da ke arewa maso yammacin ƙasar Benin jiya Lahadi. A wasu jerin munanan harhar da 'yan bindiga suka kai a yankin da rikicin 'yan bindiga ya shafa a ƙasashe makwabtan ƙasar Burkina Faso da Niger. Wani jami'in ɗan sanda da ya nema a sake sunansa ya ce wasu da ake zargin masu ikirarin jihadi ne suka zo ofishin 'yan sanda na Dasari da misalin karfe 2 na safe, inda suka buɗe wuta suka kashe jami'ai biyu kafin daga bisani a kore su. 'Yan sandan Afirka ta Kudu na gudanar da bincike kan mutuwar akalla mutane 20 a wani gidan rawa da ke garin East London. Sai dai ba a san abin da ya yi sanadiyar mutuwar mutanen a safiyar jiya Lahadi ba. Rahotanni sun bayyana cewa matasan na halartar liyafa ne domin murnar kammala jarabawan makaranta ta ƙarshen hunturu. Jaridar Daily Dispatch ta ƙasar ta rawaito cewa gawarkin mutanen suna warwatsa kan tebura da kujeru ba tare da an samu alamun raunuka ba. Ƙasar Rasha ta ƙaddamar da sabbin harhare na makami mai linzami jiya Lahadi kan manyan birane biyu na Ukraine, babban birnin ƙasar Kyiv da Kharkiv, a daidai lokacin da shugabannin ƙungiyar ƙasashe 7 daga manyan ƙasashen duniya masu bin tafarkin demokuraɗiyya suka gudanar da tattaunawa a Bavarian Alps don ƙayyade sabbin hanyoyi da za a mayar da Moscow saniyar ware. Shugabannin ƙungiyar ƙasashe 7 masu ƙarfin tattalin arziki a duniya sun gana a Bavarian Alps na ƙasar Jamus jiya Lahadi, inda suke neman nuna haɗin kai kan mamayar da shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya yi a Ukraine, yayin da suke tattauna hanyoyin yadda za a rage tasirin yakin kan hauhawar farashin abinci da makamashi a duniya. Shugaban Amurka Joe Biden da shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz sun gana gabanin tattaunawar a hukumance da ta haɗa da shugabannin ƙasashen Burtaniya da Faransa da Kanada da Italiya da Japan da kuma tarayyar Turai.
Masu sauraro, a nan muka ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma can da al'asar da misalin ƙarfe 4 na yamma idan Allah ya kai mu, za ku zo su daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. za kuma iya shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da ma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ta gabatarwa sai Jumbe Hamza wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Ni Sarfil Hashin Gumel da na kuma gabatar nake cewa sai Allah ya karhada mu. Assalamu alaikum.